Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau tace har yanzu bata tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna dauke da kwayar cutar coronavirus ba. Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Nimkon Ndam yace sun killace wasu 'yan kasar China da ke aikin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar Wasi a nan jihar Plateau tare da wasu ma'aikatan da ke cuɗanya da su. Dr. Ndam ya fara ne da matakan da ma'aikatar lafiyan jihar Plateau da jami'an hukumar lafiya ta duniya da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka ɗauka tun lokacin da wasu 'yan kasar China suka shigo jihar Plateau a makon jiya.
A ranar Juma'a da ya wuce, gwamnan Plateau ya samu wani wasiƙa daga mutanen Immigration Service, Nigeria Immigration Service, cewa akwai mutanen Chinese guda hudu wanda sun shiga jihar Plateau sun je wurin mining a Wasi. Sun da muka samu wannan wasiƙa, sun ce to bari mu fara, a muka fara aiki immediately, tara wadansu team namu sai suka je kasan Wasi. Amma inda suka shigo sun tashi daga kasan China, sai sun zo Addis Ababa wato Ethiopia kenan. Sai sun zo Abuja. A can Addis Ababa an yi screening nasu na coronavirus ma. An zo Abuja ma an sake yi musu screening.
To amma yanzu mutum nawa ne wato aka keɓance su domin a tabbatar da ko suna da wannan cuta ko babu?
In ka yi jimila duka sun zama 43 dukansu ba wani wanda yana da alamar cutar ba. So mun ban tun da ba su da shi, ba mu ce akwai cutar a Plateau ba. Kada a damu ba, a yanzu dai ba su da shi. So kowa ya kwanta da hankalin shi.
Amma ma'aikatar lafiya na jihar Plateau ta shirya idan ma an ce an samu wannan cuta?
A shirye muke, muna da isolation ward a Jute, muna da isolation ward a Plateau Hospital.
Kwamishinan lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Nimkon Ndam. A cewar Dr. Rimfa Amos da ke cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Plateau, wanke hannu da sabulu zai hana yaduwar cutar coronavirus.
Shawaran da zamu ba mutane shi ne cewa a rika maintaining wanke hannaye da sabulu da hand sanitizer, a wanke hannu kafin a ci abinci, a wanke hannu idan an shiga toilet, a wanke hannu idan an je kasuwa an yi zumunci da mutane da yawa, an dawo a wanke hannu, in an kirga kudi a wanke hannu, shine zai taimaka mana.
Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati ta shirya don daƙile duk cututtuka masu yaduwa, inda ya gargaɗi masu yaɗa labaran ƙarya game da cutar da su guji yin hakan.
Gwamnati za ta ɗauki mataki akan duk wanda yake yada jita-jita, yana yada labarin da yake na kanzon kurege ne. Da zarar mun sami wani labari, za mu koma wajen yan jaridu ba wasama mutane. Za mu koma wajen shugabannin al'umma, sarakuna da shugabannin addinai daban-daban mu wasa musu. Saboda haka bayan ranar 10 ta watan Maris da yake muna da jami'an mu a gurin, za mu sake tara yan jarida mu gaya musu menene muka gano. Idan suna da cutar za mu gaya ma al'umma domin mu san yadda za a yi kokari a magance shi. In babu su da shi za mu gaya ma al'umma duka.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.